Harin da ƴan bindiga su haka kai a garin Soron Gabas dake karamar hukumar mulkin Binji ta jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya mako biyu da su haka gabata lokacin da rundunar ƴan sanda ta tabbatar da mutuwar mutane hudu shine ya barbaya da kura inda ake ta samun yamutsi tsakanin Hausawa da Fulani dake makwabtaka da juna a garuruwan Soron Gabas da Soron Yamma har aka samu salwantar rayuka 29. Umar Dan Habib Tudun Kose shine shugaban karamar hukumar mulki ta Binji.
Abin ya shafi mazaɓa biyu. Soron Gabas waɗanda Allah ya kaddara sun salasala ko su sanadiya wannan sun kai mutum 17. Waɗanda an kace da su suna hannun barayi har yanzu mutum 20. Soron Yamma shi ma wannan abu ya faru. Abinda sun karasara kansu mutum 12. Waɗanda an rike ga hannun barayi mutum 10.
Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto a lokacin da yake jajantawa al'ummar da lamarin ya shafa ya ce wannan matsalar ta cin zarafin al'umma da ƴan bindiga ke yi ba da jimawa ba za ta zama tarihi.
Da yau Ubangiji ba da dadewa ba za su gane kullum. Abinda muka fahimta lokaci yayi da ya kamata mu bi da ya kamance mu ban mu ce za mu doki doka da hannu ba amma lokaci yayi da ya kamata mu ma mu to mu kare kanmu.
A jihar Kebbi ma dake makwabtaka da jihar Sokoto a cikin daren Talata wayewar garin Laraba ta wannan mako ƴan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye da ake kira Kanzanna dake karamar hukumar mulki ta Bunza inda suka hallaka wasu mutane tare da yan garkuwa da wasu. Alhaji Umar Ahmad shine shugaban karamar hukumar mulki ta Bunza.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka mun yi rashi sanadiyar shiguwan barayi ƴan bandit a cikin garin Kanzanna. Mun samu rashin mutum 3 a wannan gari. Sannan kuma an dauke mana mutum 2 mace guda namiji guda. Babu shakka wannan al'amari da ya faru mun samu damuwa kuma muna cikin tashin hankali. Babu shakka dole sai gwamnati ta shigo ta dauki matakin da ya kamata domin mu samu natsuwa.
Tare da kwamishinan ƴan sanda a jihar Kebbi CP Chris Aimono Wane ya zarci ƙauyen da min jajantawa jama'ar.
I am the commissioner of police in charge of Kebbi state. I'm here this morning in Kanzanna.
Kwamishinan ya yi Allah wadai da wannan aika-aikar da ta faru tare da bayar da tabbaci na cewa rundunar ƴan sanda tana bibiyar lamarin domin ƙoƙarin ƴanto mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma sada su da iyalansu. Lamarin rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'a a Najeriya musamman a arewacin ƙasar duk da yake mahukunta na kan ƙoƙarin shawo kan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.